Gwamnatin jihar Niger a tarayyar Najeriya ta dakatar da karamar hukumar Sulaja daga rabon filayen da wasu al'ummomin karamar hukumar suka yi korafin cewa ana raba su ba akan ka'ida ba. A cikin makon jiya ne dai wasu mutanen karamar hukumar ta Sulaja suka koka akan matakin da suka ce karamar hukumar ta dauka na kwace masu filayen da suka ce sun gada tun daga uwaye da kakanni. To amma kwamishinan kula da ma'aikatar filayi na jihar Niger Alhaji Halliru Zakari Jikantoro ya ce filayen mallakar gwamnatin jihar Niger ne, saboda haka karamar hukumar ta Sulaja bata samu izinin raba filayen ba, kamar yadda yayi karin bayani.
To lallai babu shakka wannan hilin gwamnatin jihar ne, kuma mai girma gwamna ya bada umarni cewa a zo a yi layout, a sa infrastructure, sannan a raba ma jama'a. Saboda a halin da muke ciki yanzu, local government bata samu izini daga gwamna cewa a raba wannan filayen ba.
To yanzu bayanai ya nuna cewa sun riga sun fara rabawa, wani hali, wani matsayi ake kenan?
To mu bamu da labarin wannan rabon da suke yi. Abinda muka sani shine cewa suna bisa kan process in neman approval.
Su masu wannan korafi mutane kenan, menene sakonku a wurin su?
To mu abinda zamu ce masu shine cewa idan akwai wani mutum guda wanda zai iya cewa ministry na land and housing ta yi making allocation a ko ina a Suleja, a inda suke maganan nan, a kawo mana takarda guda na allocation da state government ta yi.
To ita ma dai karamar hukumar Sulajan ta ce tabbas filayen ba mallakar ta bane. Honorable Abdullahi Maji shine mataimakin shugaban karamar hukumar ta Sulaja ga abin da ya shaida min ta wayar salula akan wannan al'amari.
Waje ne na bukatar jiha, waje ne da sojoji suka zo na shekaru da dama tun lokacin da ake gina babban birnin tarayya Abuja.
To yanzu me ya kai cewa wasu sun je suna dukan wasu a wurin, an ce jami'an ku ne na karamar hukuma?
Abinda mu muka sani a kai kwanakin baya sun kai karamar hukumar su da ja kotu da sunan cewa waje nasu ne, saboda sun gani suna noma a wajen. Kotu ta yi watsi da wannan kara nasu sati daya da ya wuce. Bayan kotu ta yi watsi da karan sai suka koma nan fili, amma ita karamar hukuma ita take sa ido a kan wannan waje. Suka je suka zo na cikin wajen bayan kotu ta haramta musu wannan waje, wanda kuma hakkin wannan fili ke hannunsu. Suka je wajen da niyyar za su kore su, su fike su, suka taba su kashi da jiransu har ya kai ga cewa an samu su da suka je raunuka.
Ko da yake dai koken masu wannan korafi na gaban majalisar dokokin jihar Niger, amma wannan mataki da gwamnatin jihar ta dauka ga alama zai taimaka wajen kwantar da wannan takaddama. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.